Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 31, 25, 16. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da yau ranar Alhamis 15 ga watan Maris shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Nazir Ahmad Hausawa da masu sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Shugabannin Birtaniya da Faransa da Jamus da Amurka dukansu sun yi Allah wadai da amfani da guba wajen cutar da tsohon dalilin asirin Rasha, lamarin da ya afku a Ingila. Korar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson na barazanar ƙara rikita kokarin warware rikici da ya shafi ɗaya daga cikin babbar kawa ga NATO mai muhimmanci, wato Turkiya. Wani ɗan kunar bakin wake ya tada bom a wani ofishin ƴan sanda a gabashin Pakistan a yammacin jiya Laraba.
To kanin labaran kenan aka ji. Bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya watsi da kudirin sake fasalin zaben kasar, ko me ya rage wa majalisa ta yi?
Abin da ya rage ga majalisa abu biyu ne. Ko dai ta ajiye wannan canza wannan doka, ko kuma ta amfani da ƙarfinta ita ma ta soke wannan in sa hannu da yi.
Gwamnatin jihar Filata ta ayyana dokar takaita zirga-zirga a ƙaramar hukumar Basa don shawo kan rikicin da ke faruwa a yankin.
Ta riga ma ta magance, domin yanzu da muke magana akwai wasu ma da aka fara kama su saboda wannan dokan.
Kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis, Jummai Alza ta kawo mana shirin sai bango ya tsage, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Shugabannin Birtaniya da Faransa da Jamus da Amurka dukansu sun yi Allah wadai da amfani da guba wajen cutar da tsohon wani ɗan leƙen asirin Rasha, lamarin da ya auku a Ingila, wadda hukumomi suke aza laifin akan hukumomin Rasha da ke Moscow. Sun kira hakan a zaman karon farko da aka iya kai hari da makamin guba a Turai tun bayan yakin duniya na biyu. A wata sanarwar haɗin gwiwa da Prime Minister Birtaniya Theresa May ta fitar a jiya Laraba, shugaban Faransa Emmanuel Macron da kuma shugabar Jamus Angela Merkel da shugaba Donald Trump sun ce babu wata ƙasa da za a iya aza wannan laifin in ban da Rasha. Sun ce muna kira ga Rasha ta amsa dukkan tambayoyin dangane da wannan harin. Rasha dai ta musanta wannan zargi. An samu tsohon ɗan leƙen asirin Rashan Sergei Skripal da ƴarsa Yulia a wani filin shakatawa akan benci ba sa cikin hayyacinsu a garin Salisbury, inda aka garzaya da su asibiti, inda har yanzu suke cikin mawuyacin hali. Wasu mutane da dama, ciki har da wani ɗan sanda, suna fama da rashin lafiya sakamakon kusantar gubar. Korar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson na barazanar ƙara rikita kokarin warware rikici da ya shafi ɗaya daga cikin babbar kawa ga NATO mai muhimmanci, wato Turkiya. Yanzu dai an ɗage ziyarar da aka shirya ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Cavusoglu ya shirya zuwa Washington a ranar Litinin, kuma babu wani dalili da aka bayar. Amma Cavusoglu ya bayyana ziyarar a zaman mai muhimmanci da za ta taka rawa akan warware bambance-bambance da ke tsakanin ƙasashen biyu kan taimakon da Amurka take baiwa mayakan sa kai na Kurdawa a Siriya mai lakabin YPG a takaice, yakin da Amurka take yi da ƙungiyar ISIL. Turkiyya dai ta ayyana ƙungiyar a matsayin ta ƴan ta'adda mai alaƙa da masu tada ƙayar baya da Kurdawa suke yi a cikin ƙasar. Wannan saɓanin ya ɓata dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu wakilai a NATO, wanda ya jawo fito-na-fito kai tsaye da Ankara, wacce ta yi barazanar kai hari kan YPG a Siriya da ke birnin Manbij, wurin da aka jibge dakarun Amurka da kuma sojojin sa kai na Kurdawa. Masu bashin baki sun ce Tillerson ya yi iya bakin kokarinsa wajen hana ga kasashen biyu a rana, ciki har da zaman tattaunawa na sa'o'i uku da shugaba Recep Tayyip Erdogan da kuma Cavusoglu a watan Janairu, a halin da ake ciki kuma dubban fararen hula ne suka tsere daga garin Homayourish a yankin gabashin Ghouta da ke hannun ƴan tawaye a yau Alhamis, yayin da sojojin Siriya ke ci gaba da yin kutsin tungar ƴan tawayen ƙasar mafi ƙarfi kuma ta ƙarshe, kamar yadda cibiyar kula da haƙƙin ɗan adam ta Siriya ta bayyana. Daraktan cibiyar Rami Abdulrahman ya ce wannan shine hijira mafi girma ta mutane da aka yi a yankin da aka yi wa ƙauyen a kusa da Damascus tun da dakarun gwamnatin suka fara kaddamar da kamfe na sake kwato wurin a watan da ya gabata. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Wani dan kunar bakin wake ya tada bom a ofishin yan sanda a gabashin Pakistan a yammacin jiya Laraba wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 9 da kuma raunata wasu fiye da 20. Ya zuwa yanzu babu wanda ya dauki alhakin wannan harin a kusa da Lahore babban birnin lardin Punjab. Jami'in yan sanda Haidar Asraf ya ce maharin ya auna wani masallacin gundumar Raywind ne inda ake gabatar da wani gagarumin taron musulmi. A daya bangaren kuma a rashin jin duriyar kungiyar Taliban dake Afghanistan kan tayin da gwamnatin kasar dake Kabul ta yi mata na tattaunawa ba tare da gindaya sharuɗa ba yana ƙara bada ƙwarin gwiwa a Islam Abad da kuma Washington kan cewar kungiyar tana can tana shirin yadda za ta shiga cikin shawarwarin na tabbatar da zaman lafiya. A bai dai duk wani tayin shawarwari da aka yi gabatar nan take kungiyar take yin watsi da shi. Shugabannin sojojin Pakistan sun ce sabon yunkurin suna janyo ƴan kungiyar zuwa teburin sulhu na daga cikin dalilan sauyin yanayin nasu. Ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong-ho ya nufi Sweden a balaguran da ake jin zai share fagen yuwar a yi taron koli tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Yau Alhamis ake sa ran Ri zai isa Stockholm inda zai kwashe kwanaki biyu yana tattaunawa da takwarar aikinsa a Sweden Margot Wallström. Sweden na wakiltar muradin Amurka ta diplomasiya da Canada da kuma Australia a ofishin jakadun shin kasar da ke Koriya ta Arewa. Ma'aikatar harkokin wajen Sweden ta ce ziyarar Ri za ta bada gudunmawar tabbatar da an aiwatar da kudurin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya, wacce ta yi Allah wadai da hukumomin Pyongyang kan shirin nukiliya da kuma makamai masu linzami na ƙasar. Shugaba Trump ya bada sanarwar ba zata a satin da ta gaba ya gabata inda yake cewa zai gana da shugaba Kim Jong-un a ƙarshen watan Mayu, amma ba a bada sanarwar wuri da kuma ranar da za a yi taron kolin ba. Har ila shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana sunan Larry Kudlow da daddan mai fashin baki kan tattalin arzikin masu ra'ayin mazanjiya kuma mai sharhi kan harkokin kasuwanci a talabijin a matsayin babban mai bashi shawara kan harkokin tattalin arziki.
Nazir Hausawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka anan Washington DC. Madalla shugaba Muhammadu Buhari ya aika majalisar dokokin Najeriya wasiƙa kunshe da bayani kan dalilin sa na yin watsi da kudirin sauya fasalin zaben shekara ta 2019 da a baya ya samu amincewar majalisun guda biyu batun da ya haddasa muhawara. Daga Abuja ga rahoton Madina Dauda.
Wasu 'yan majalisar dokokin Najeriya sun mayar da martani akan matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka akan dokar sauya fasalin tsarin zaben shekara 2019 da majalisar ƙasa ta aike masa. A dokar da 'yan majalisun suka yi wa gyara ya nuna cewa za a soma zaɓe da nasu ne na 'yan majalisar dokokin tarayya, sannan zaɓen shugaban ƙasa ya zo a ƙarshe saɓanin yadda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta zayyana a jadawalin zaɓe da ta fitar tun watan Nuwamban bara. Shugaba Buhari dai ya kisa hannu a dokar, ya mayar da shi wa 'yan majalisun abinsu. Sanata Shehu Sani ya bayyana ra'ayinsa.
To, a halin yanzu dai shugaban ƙasa ya ce ba zai sa hannu ba. Abin da ya rage ga majalisa abu biyu ne, ko dai ta ajiye wannan canza wannan doka ko kuma ta yi amfani da ƙarfinta ita ma ta soke wannan in sa hannu da yi. Wanda kuma idan za a nuna rashin yarda ga abin da ya yi, to abin da za a yi shi ne za a ce kowa ya daga hannu a kirga a ga wane ne ya yarda a canza, wane ne bai yarda a canza ba. To kirgan nan da za a yi shi zai nuna inda majalisa ta sa gaba. Saboda haka wani abu ne wanda insha Allahu za kuma a saurari majalisa matakin da za ta dauka.
A bangaren majalisar wakilai kuma wannan mataki da shugaba Buhari ya dauka ya yi wa Honorable Ahmed Babbakai ta dadi inda ya tsokaci akan batun.
Wannan yayi daidai kuma dama shi ne tunani mai kyau kuma shi ne zai taimaki kasar nan ta zauna lafiya. Na farko dai a cikin hanzarin cewa sai sun biya wata bukatu na siyasa sun yi bid'a rana ta gansu, dalili akwai harkokin zabe na magana jihohi wanda suka dauko suka sa cikin wannan kwaskwarima da ake so a yi ma wannan tsarin zabe wanda ba su da hurumin haka jihohi su kadai suke da wannan hurumin.
Yaya wasu 'yan siyasa ke kallon wannan dambarwar? Tambayar kenan da nayi wa tsohon mataimakin kakakin majalisar jihar Bauchi Abubakar Shu'aibu Ismaila.
Abinda nake ganin kila ba a gane ba, inda Electoral Act ne to za a iya a taba shi. Misali a ce INEC ta ce duk wanda zai shiga zabe in gwamna ne sai ya bada miliyan 10, in shugaban kasa ne sai ya bada miliyan 100, ko yayi poster ta zama kala kaza, ko kuma yayi campaign da rana ko daddare. Idan Electoral Act ta faɗi wannan, to majalisun dokoki suna da dama su yi amending din wannan domin magana ce wacce take ba ta kundin tsarin mulkin kasa ba. Amma in kundin tsarin mulkin kasa ne ana magana akan tutar ne na 'yan majalisun dokoki na jihohi da su kansu 'yan reps din da Senate, to wannan ita ce fahimtata da tsarin dokokin mulkin Najeriya. Don haka ina gani ba abin da zai warware wannan magana sai dai a je zuwa ga fasarar kundin tsarin mulki don a samu yadda abin yake.
Shi ma daya cikin matasan jam'iyyar APC Khalid Ismail yana mai bambancin ra'ayi a game da wannan mataki na shugaba Buhari.
Wannan in haka ta faru babu wani abin mamaki a ciki, saboda Bahaushe yace babu tsafta ga mai hannu daya. Menene dalilin fadan haka? Shugaban kasa yana neman yayi takara. Kin ga na farko mu daga cikin jam'iyyar APC an mana kama karya. Don ya ga ba za ta haifi masa da mai ido ba ya kisa hannu, wannan babu abin mamaki don ya mana haka daga cikin jam'iyyarmu.
A yanzu dai kallo ya koma sama da shaho ya dau giwa, domin kotun tarayya da ke karkashin mai shari'a Ahmad Muhammad ta ce ta haramtawa majalisar yin amfani da karfin ikonta wajen aiwatar da dokar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda. To daga Abuja kuma sai jihar Filato, inda gwamnatin jihar ta ayyana dokar takaita zirga-zirga karamar hukumar basu don shawo kan tashin hankalin da ke faruwa a yankin. Ga Zainab Babaji da karin bayani.
Gwamnatin jihar Filato ta ayyana dokar takaita zirga-zirga a karamar hukumar Basa biyo bayan wani sabon rikicin da ya barke a yankin. A wata sanarwa da ke da sanya hannun sakataren gwamnatin jihar Filato Rufus Bature, dokar takaita zirga-zirgan zai fara ne daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe. A cewar sanarwar, rikicin da ya yi sanadin rasa rayuka da kona gidaje da wurin ibada ya shafi ƙauyukan Dungu, Rafiki da wasu wurare a yankin na Basa. Na zanta da kwamishinan yaɗa labarai baran jihar Filato Mr. Yakubu Datti don jin ko wannan doka tana da tasiri wajen daƙile rikicin.
Eh, ta riga ma ta magance, domin yanzu da muke magana akwai wasu ma da aka fara kama su saboda wannan dokan, wanda dama sun je sun aikata abubuwa wato barayi ma gaba ɗaya, wanda su ɗan tsoro sun kama kuma Allah ya da an jima ma za a nuna su. To duk wannan ya nuna matakin da aka ɗauka na tsoro yana ba mu abin da muke so.
To ɓangaren da ake rikicin nan suna makwabtaka da jihar Kaduna, kana ganin kamar ta can ma akwai matsalar tsaro tsakaninta da jihar Filato ne yasa aka sa wannan doka?
Muna aiki tare da jihar Kaduna, kuma kamar yadda shi gwamna Right Honorable Samuel Lalong ya jiya ya yi meeting da jama'a na Irigwe da kuma jama'a na Fulani, kuma duk an nuna kuma an yadda cewa a nemi hanya na zaman lafiya, kuma a yafe ma juna domin cin gaban kasa fa sai da zaman lafiya. Ya yi kuma zama da shugabannin tsaro, kuma ya ba su koda cewa su yi kokari su samu wanda suke kawo wannan rashin zaman lafiya. Domin fa wannan abin kawai ba dai zaman lafiya, rashin lafiya kawai ba, rikicin ya tashi akwai barayi da suka shigo, akwai wanda dama suna da nasu damuwa daban sai su soka shi a ciki, akwai ɗan siyasa wanda za su kawo maganar siyasa su soka a ciki, a ƙarshe sai ka gama abin ma da ya kawo da man sai zama daban. Shi yasa an yi zama da su, shi gwamna da kanshi ya yi zama ya bayyana, kuma sun gane sun kuma ɗauka alƙawari cewa za su koma gida su bayyana ma jama'arsu.
Amma kuna da adadin waɗanda suka rasa ransu a rikicin na jiya?
Wannan sai su hukuma domin su ne suke kasa suna wannan aiki.
Commissioner yada labaran jihar Plateau kenan Mr. Yakubu Datti. Nayi kokarin jin bayani kan yawan rayukan da suka salwanta a rikicin na jiya, amma kakakin rundunar wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau Major Umar Adam bai dauki wayata ba. To sai dai wata sanarwa daga hukumar tsaron Najeriya wanda ta wallafa a shafinta na yanar gizo ta gano gawarwaki 23 a mararraban dare kusa da ƙauyen Rafiki bayan gumurzun da jami'an tsaro suka yi da maharan, lamarin da ya kai ga rasa ran wasu jami'an tsaro biyu. Sanarwar ta ce rundunar tsaron ta kuma kwato makamai daga maharan bayan kammala gumurzun. A halin da ake ciki dai kura ta lafa, sai dai jama'a da dama sun kaurace wa mahallansu suna gudun hijira. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Wannan haka yake a gaida Zainab Babaji. To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka, kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 11:16 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro. Jama'a, like farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Masari zai gaya mana abin da ya sa gwamnatinsa bata sakarwa kananan hukumomi mara kamar yadda ta yi alkawari a lokacin yakin neman zabe.
Shekara da ta wuce, abinda muka cikawa local government suka biya albashi, suka yi kuma ainihin biya allowance din casual ₦9,700,000 da wani abu. A wannan lokacin abinda muke bin local government kenan. Wanda yake daga ainihin tanajin jiha ne aka sa domin ya kasance ana biyan albashi. Mun yi yaka kokarin mu a gyara local government, kowace local government an san abin da samu, kuma mu zamu zagaya campaign. Kowace local government zamu je da balance sheet nata, ga abin da ta samu tun lokacin da muka zo, ga aikin da ta yi, ga abin da ya rage ko kuma ga bashin da ake binta. Saboda haka ya fara shakka, mun ce zamu saka musu mara, sai muka zo ba maras. Ɗan kuɗin da suke da su an kwashe, saboda haka lokacin da muka zo da su ko kuma ba su da su. Ina makin wasu da ke magana wa'ansu ko an bakkaza ko an bakkaza, albashi local government lokacin da muka zo ba su da ₦10,000,000 a cikin joint account babu. Saboda haka wannan abun an yi shi ne da gayya, domin ana sa ran cewa za a kasa biyan albashi local government ɗin, za a kasa biyan albashi gwamnati ta tsaya a mana dariya. To Allah cikin rahamar shi ya rufe asiri, har yanzu muna rufe mana biyan albashin mun biya na bana na baɗi ma Allah ya dara mu biya. Saboda haka ina tabbatar muka cewa da zaran mun gama wannan, so muke local government din su koma ta yi abin da ya sa aka kafata. Ai an yi local government ne domin te wa'ansu ayyuka na kawo ci gaba da kyautata rayuwar mutanen local government din, ba wai an yi tsote local government headquarters a bakin hanya ba a wuce a ce wannan local government headquarters. A'a, in ba ta adding value ga rayuwar mutane mai amfaninta. Saboda haka mu zamu tabbatar da mun dawo da local government kan turba da ya kamata ya kasance domin ta biya bukatun da dalilin da ya sa aka yi ta.
To malami ko malama na gaba, bismillah ko?
To assalamu alaikum.
Wa alaikum
salam. A sunana Sani Shaga kofar Kaura Katsina. A ina yi ma mai girma gwamna barka da zuwa wannan fili. A tambayata ta farko ita ce, me ya sanya manyan masana'antu suka yi karanci a jihar Katsina? Tambaya ta biyu ne, me ya sanya jam'iyya a makarantar gwamnati kuma alhalin wasu gwamnatocin na baya ba su yi hakan ba? Amma wani wannan gwamnati ta jihar Katsina bai ci a yanzu takan yi tantin jam'iyya na APC a makarantu kuma na gwamnati. Wannan shi ne tambaya ta.
To na farko dai batun magana manyan masana'antu, duk wanda zai zuba jarin shi kasan sai ya ga inda zai shida kayan shi. Mu abinda muka yi a matsayin mu gwamnati da muka kalli wannan shine muka kirkiro wato abinda ake cewa economic zone, wato wani wurin mutattala neman arziki yadda za a yi kananan masana'antu a hanyar Jibiya. Mun samu hectare 800, a yanzu a bana za mu fara aikin hectare 100. Za mu kawo ruwa, za mu kawo wuta, za mu kawo hanyoyi wanda za mu samu masana'antu tsaka-tsaki su zo su fara, domin wannan hanya ita ce wadda ta fi ta har zuwa kasashen West Africa. Wannan shine abin da gwamnati take yi domin ta yi maganin rashin masana'antu a ƙasarmu, musamman yadda aka koma aikin noma yanzu, to masana'antu ƙanana da tsaka-tsaki har ma manyan za su zo saboda ainihin abin sarrafawa. Duk abin da ake sarrafawa a masana'antun nan, ma'aikatun nan galibi daga aikin gona suke. So saboda haka mu a namu gudunmuwar da gwamnati take yi kafin mu gama wannan term din mu insha Allah, wannan wato abin da muke cewa economic zone industrial park zai tashi, kuma za ga kamfanoni da yawa tahiyar nan da muka yi mun yi gama da ainihin masu consultant, masu ba gwamnati shawara akan zayyane-zayyane da kuma tsididdiga abin da za a kashe, kuma muna ta kokarin samun kuma mun gama shirye-shiryenmu da masu wanda za su yi abin da ake cewa wato textile park, wato wani park na musamman shi ma a nan layin, wanda shi kuma ainihin wajen aikin sana'ar textile wato za su yi, da wurin da za a sarrafa audigas da ainihin sake-sake da abubuwa da yawa da wanda suka shafi textile har da ɗinka kayayyaki wato garmenting. To wannan su ma mun gama shiri har mun ba su hili a duka hanyar daga Katsina zuwa Jibiya. Saboda haka akwai kyakkyawan shiri ga wannan magana industrialization. Magana penti. Wannan mun gaji wata gwamnati wacce shekara 16 tana ta yin abubuwa, kuma mun san irin capacity nasu na wato suka da kuma mischief. Ina so ka sani da a ce mun zo pentin da suka samu suna yi shi muke yi, za ma su ce ba mai komai ba tun da muka zo gwamnatin. To amma da muka bambanta namu da nasu, to yanzu mutane za su ga abin da muka yi da kuma abin da yake da. Sannan kuma shi wannan pentin da kake magana an samu, wa kirkiro shi? Ba wata doka ta ce wai makaranta sai gwamnati ta iri kaza. Kuma da muka yi pentin blue, ai da ma ana pentin blue, mun rubuta APC jikin shi, mun yi zanen tsuntsiya. Saboda haka wannan ba logo bane na APC. Logo din APC kala uku ce, da tsuntsiya da kuma alamar change. Ba ginin da kaje ka samu tsuntsiya ko muka rubuta APC ko muka rubuta change. Ainihin muna yin penti ne blue, muna ainihin kasa muna sa na mai wato mai wato jinin wannan suna cewa ne jinin hanta kare ko jaji dai haka. Saboda haka in ka dauke shi ko wani sun dauke shi painting APC ne wannan su suka dauka, amma mu ba painting APC muke ba.
To mu je ga malami na gaba.
Assalamu alaikum, sunana na ya Urfa'il. Tambayar da nake wa mai girma gona, wani tanadi ne yayi ma na kasasu wanda za su je karatu higher education degree, diploma da ACE? Tambaya ta biyu kuma wani kokari gwamnati take yi domin tallafa ma salakunan na kasashe? Tambaya ta uku kuma akwai takarda ga banki wadda ke magana kyamomin na kasashe da haɗa kawunansu, ina magana ta tsaya?
To na farko dai ina tabbatar maka cewa duk wani mai physical challenge ya samu higher institution gwamnati za ta ba shi scholarship 100%. Wannan yana tabbatar maka cewa duk wanda ya samu za mu ba shi scholarship 100%. Batun maganan muna taimakawa wa'ansu sarakuna in sun nemi buƙatar za su gyara gidajensu. To amma a sani ba wai wani abu ne wanda yake ya zamanto kamar in ka ce sarkin, akwai sarkin makafi, akwai sarkin kutare, akwai sarkin guragu. To ainihin gwamnati ba za ta shiga cikin wannan al'amari ba beyond ainihin su taimakawa waɗanda suke buƙatar taimako idan lokacin ba taimakon ya taso, tunda ba wani abu ne wanda yake doka take tafi da shi ba. Amma ka sani wannan gwamnati mu ne na farko da muka creating offices for ainihin physically challenged persons. Kuma matsalar da kuke da ita ta batun maganan rikice-rikice na halin yau da kullun na tsakaninku muna yi tare da Civil Service Officer SGS mu tabbatar da an sasanta tsakanin kuma an daidaita al'amari. Saboda haka dama mun shirya Civil Staff da shugabannin da na koma nan za mu sadu da shugabannin sannan nima in toho bakina da tawa shawara kan sasanta matsalolin da ke tsakani.
Abin da ya sawaka kenan sai ko makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a huta lafiya.
Madalla shirin sai bango ya tsage kenan aka saurara sai aka sunce da mu a shirin mu na gobe idan Allah ya kai mu inda za mu kawo muku shirin duniyar Amurka wanda zai yi dubi ne kan dambarwar siyasa ta fuskar diplomasiya da ta kaure a nan Amurka bayan da shugaba Trump ya sallama sakataren harkokin wajen kasar Rex Tillerson. To yanzu ga wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Comrade Jibril Al-Mustafa Gusau, shugaban kungiyar ƴan gwagwarmaya ta ƙasa reshen jihar Razanfar, ya ce, "Via Hausa, a yau na shigo ne domin yin godiya zuwa gare ku a bisa damar da kuke ba mu domin bayyana matsalolin da ke addabar al'ummarmu. Haka ma ina bankwana da ɗaukacin kafafen yaɗa labarai, kasancewa yau ne rana ta ƙarshe da nake bankwana da ayyukan gwagwarmaya al'ummar a rayuwata a sakamakon yanayin rashin lafiya da nake fama da shi. Nagode." Mu kuma sashen Hausa na muryar Amurka sai mu ce to Allah ya baka lafiya, amin. Sai kuma ko daga journalist Ahmad Dasale na fada ya ce, "Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Jin mai yarjejeniya da gwamnatin kasar Chad ta yi da ma'aikatan kasar da zimmar kawo ƙarshen yaje-yajen aiki da kasar ke fuskanta. Hakika wannan matakin nan yayi daidai. Ina fatan sauran gwamnatocin ma za su yi koyi da abin da gwamnatin kasar Chad ta yi. Nagode, VOA Hausa." Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau inda ya ce, "Hakika mun yi matukar farin ciki bisa tuzali da shugaban Muhammadu Buhari a jihar mu ta Niger a yau, inda ya domin buɗe katafaren kamfanin sarrafa sukari mai suna Sunti a garin Kuzogi da ke karamar hukumar Mukuwa. Tabbas wannan wani babban ci gaba ne a gare mu, ganin yadda dimbin matasanmu za su samu aikin yi a sakamakon hakan."
To madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ya kira shugaban malaman addini na Iran a zaman Hitler. Ya ce ƙasar Saudiya za ta ƙera makaman nukiliya muddin Iran ta yi haka. Saudiya ba ta da niyyar mallakar makaman nukiliya, amma ba tare da wani kokwanto ba. Idan Iran ta ƙera makaman nukiliya, mu ma za mu bi sawu ba tare da ɓata wani lokaci ba, in ji Yarima Muhammad a wani hira da tashar gidan talabijin ta CBS da ke nan Amurka ta yi da shi, wanda za a nuna wa duniya a cikin shirin da ake kira 60 Minutes da Turanci a ranar Lahadi idan Allah ya kai mu. A dandanan hirar da tashar ta fitar a yau Alhamis, Yariman ya ce yadda ake tunkarar shugaban Iran daidai yake da yadda duniya ta tunkari Hitler lokacin da aƙidar Nazi take tashe a Jamus. Ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong-ho ya nufi Sweden a balaguron da ake jin zai share fagen yiwuwar a yi taron koli tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Yau Alhamis ake sa ran Ri zai isa a Stockholm, inda zai kwashe kwanaki biyu yana tattaunawa da takwarar aikinsa a Sweden Margot Wallström. A Sweden na wakiltar muradin Amurka ta diplomasiya da Canada da Australia a ofishin jakadancin ƙasar da ke Koriya ta Arewa. Ma'aikatar harkokin wajen Sweden ta ce ziyarar Ri za ta ba da gudunmawar tabbatar da an aiwatar da kudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya.
To madalla, masu sauraron mu, anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin, inda za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin dambarwar sauya fasalin zaɓe tsakanin fadar shugaban ƙasa da majalisa. Yanzu a madadin Nazir Hausawa da ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Rob McLean, ni Sarfil Hashin kuma ke cewa ku huta lafiya, amma kar ku kashe rediyonku domin Usman da Safinatu na nan tafi da shirin yau da gobe, shirin matasa.